ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيو الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تابنا حدوى أولنا ساهية تألحميشي أيومنا ترى قوتنا رمضان شكرة تدوبو ليا دريه نود أربعين دبقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم wanda haka in ya dace wa 26 watan biyu miladiya na 2026 da izinin Allah zamu dasa daga inda muka tsaya cikin tarjuman ma'anonin alqur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya karshen suratu taghabun wanda aya ta karshe da malam ya karanta mana fadar Allah subhanahu wa ta'ala فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله فاتقوا الله كجسورا الله والنصورا الله شيني وسير أبنجي سبحانه وتعالى قوانا الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma da ba dukkan wasu al'ummomin da suka gabace mu wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum
wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum
subhanahu wata'ala yake cewa hakika mun yi wasici ga waɗanda suka gabace ku wa iyyakum da kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa anittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala a cikin maganganunku a cikin ayyukanku a cikin zamantakewanku a cikin kasuwancinku a cikin dukkan wani kaikawo da za ku yi to ku sanya tsoron Allah a cikin wannan al'amari saboda wannan ita ce wasiya shaqundum wanda babu wata nasiha ko jan hankalin da ya wuce wannan cewa wane ka ji tsoron Allah kuma a yau zaka iya samu wani a ce mushi ji tsoron Allah sai ya ce to me yayi alhali ubangiji subhanahu wataala ya ambaci jin tsoron Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace mushi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ubangiji subhanahu wataala yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya ji tsoron Allah idan aka cewa manzo Allah ji tsoron Allah ina ga ni da kai da ki da mu gabaki daya amin babu aula dan haka ne ubangiji ya ambata mana anan cewa fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya makurar kokarin ku duk abinda za ka yi naka ga cewa ka kiyaye dokar Allah to kai kokari aka kai zuwa ga wannan abu wa ati'u ku zamanto masu da'a ga Allah da manzon shi idan Allah da manzo suka ce to an gama wata magana babu wani wanda zai yi wani ta'aliki akan magana Allah ko akan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai kai bayanin ga abin da ake nihi kawai amma aiki to dole aikata dukkan mutumin da yake so ya wanyi lahiya dole ne ya zamanto wannan wa ati'u in ka aiki da ita Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kara da cewa wa anfiqu ku ciyar ku bayar khairan li anfusikum wannan shine mafi alheri a gare ku in ka bada nan shine alheri a gare ka rishin badawa kana kai da kanka ne ka hana wa kanka abin da yake alheri ne dukkan wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wani abu a hannun shi na dukiya to Allah ya bashi dama ko makamin da zai iya kaiwa zuwa ga dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin ne dukkan mutum wanda Allah ya bashi akan ya bada man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله يا والله يقبض ويبسط الله شي yake badawa kuma shi yake shinhudawa dan haka in ya baka to kai kokari ya zamanto wannan abin da Allah ya baka ka isar da shi zuwa ga bayin Allah wannan shine alheri a gare ka iya daga cikin wayyo Allah inda dan wuta zai yi lokacin da aka zo shigar da shi gidan wuta ya rika cewa ma aghna anni maliya dukiyata bata amfana mun komi ba bata tsina na mun komi ba ga ayyukan alheri kaca kaca amma bai aikata komi ba haka yata tara dukiya zaman to gure shi kawai shi da zai iya tara Allah kiyaye shi yasa mutun ya roki ubangiji ya sanya dukiya a hannun shi ba zuciyar shi ba idan dukiya tana cikin zuciyarka to wallahi bayar da ita yana da wahala amma Allah ya sa maka ita a hannunka to zaka rika badawa amma in dai a zuciya take to zaka zamanto daga cikin mutanen da suke da ashuhu wanda karishin bayanin ayar ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa man yuqashuha nafsihi dukkan mutumin da Allah ya taimake shi ya yi karihin zuciyar shi Allah ya raba shi ya kare shi daga wannan bakin ruwa wanda shi ashuhu a'ammu min al-bukhl ya yi gamewa saboda abin da ya shafi ruwa wanda wannan kuma dabi'a ce ta dan adam son duniya da son kuɗi da son tarawa shine Allah ya ce alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir ya shagaltar da ku ya rudar da ku son tarawa a ce wani yana da kaza a ce wani a yankin nan yayi kowa yawan dabobi a ce wani a garin nan yayi kowa yawan hilaye a ce wani yayi kowa mota mai kyau ko yayi kowa gida mai kyau ko yayi kaza waɗannan abubuwa mafi yawa su ne suke rudar da dan adam su rikita shi to duk wanda Allah subhanahu wataala ya taimake shi da yin alheri Allah ya kare shi daga wannan bakin ruwa na zuciya to Allah ya ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke marabauta Allah samu a cikin su wanda Allah ya sanya dukiya a hannunsu bai sa ta a cikin zukatansu ba za su dauka su ciyar su bayar wanda kuma duk wanda Allah ya taimake shi da haka to wallahi alheri ne mai girma a gare shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka lokacin da aka yi gungun waɗanda ba su da suka suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujur ma'abuta dukiya sun tahi da kakaf illada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yanda muke wayasumuna kama nasum suna azumi kamar yanda muke duk tare muke amma wayatasaddaquna bifuduli amwalihim suna bayar da abin da ya doro akan bukata na cikin dukiyar suna marar shi fi sabilillah a ce kaza mutai zaburo ya bada ka duwa wannan bi'r ruma da usman ya sayi rabin ta ya kara kuma sayi rabin nata aka tashi zuwa jihadi mutai tattaro dukiya mai yawa ya kawo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana daga dukiya yana cewa ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm ana kawo waɗannan abubuwa na taimakawa addini aka ga huskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana sheki tana kelli kaga dole sai in akwai idan zaman to bakkar ko biye kaga yin wannan ibada za ta yi wahala a gare ka to waɗannan talaka suka zo suka ce ya rasulullahi ai ga halin da ake ciki manzo Allah ya ce a ku aje hankalin ku qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna kuma Allah ya bude muku kohon da za ku iya yin ayyuka ya zama to muku a matsayin sadaka manzo Allah ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa bi kulli takbiratin sadaqa wa bi kulli tahmilatin sadaqa wa bi kulli tahallilatin sadaqa yake cewa Allahu akbar sadaka ne alhamdulillah sadaka ne Allah la ilaha illa Allah sadaka ne la hawla wala quwwata sadaka ne sai yake cewa wa fi bu'i ahadikum sadaqa haka ko mutun ya je wa iyali shi ma abin da ya shafi kwanciya na aure shi ma sadaka ne sai suka ce ya rasulullahi ayati ahaduna shahwatahu thumma yu'jar alayha wa yakulu lahu alayha ajr yanzu ɗayan mu zai biya bukatar shi kuma ya zaman to yana da lada manzo Allah ce ku ba ni labari mana idan da zuwa ya aikata ba daidai ba ya aikata fasikanci za a bashi zunubi ko za a bashi ba tabbas za a bashi zunubi ko sai ce fa kazalika idza wada'aha fil halal haka lamarin yake a lokacin da ya sabke sha'awar shi a cikin abin da Allah halatta mushi zai samu lada masu wannan mutane suka dai suka yi ta Allahu akbar la ilaha illallah subhanallahi masu kudi suka ji labari an ƙara samun wata wani bonus ya ƙara samuwa wata garabasa ta kawar faduwa sai ga ai ba za a bar su a baya ba sai suka saba su ma su yi sallah tare su yi azumi tare su yi sadaka da dukiyar su amma su talaka musu da sannan kuma bayan shi waɗannan masu kudin su ma suka bige akan la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah wannan mutane suka sake komowa waje manzo suka ce ya rasulullahi labari ya iske ƴan uwanmu masu kudi masu dukiya akan waɗannan kalmomin da ka bamu hal laushi kin ma suna yi manzo Allah ce to ya za ku zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji yake bayar da ita gawa ga wanda yaso a cikin bayin shi dan haka Allah ya baka dukiya ya taimaka maka ka hi karhin zuciyarka akan bayar da wannan dukiyar fi sabilillahi ciyar da ita akan harakan Allah to wallahi wannan kyauta ce ubangiji yayi a gare ka daka kai godiya ga Allah subhanahu wataala wannan aya karkashin ta dai karkashin gabar wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ay man salima min ash-shuhi duk mutumin da ya kubuta daga bakin ruwa faqad aflaha wannan mutumin ya gama rabauta ya zamanto abinda Allah ya baka zaka bada kuma karkace sai ka tara dukiya tsababa ha dan abinda Allah ya baka dan kadan inna zaki iya yin aikin alheri da shi zan iya yin aikin alheri zamu iya aikin alheri da shi idan ya zamanto hidiman mu in ta tashi ta rayuwa kusan babu abinda ba mu iya yi amma bangaren addini wa to anan zaka ga ana cikaro cikaro sai ka kashe jika ɗari ruwa a gidanka a wata amma al'amarin ubangiji kuma babu kaga duka waɗannan abubuwa suna buƙatar mu sake kallon su sahabban nan ba haka suka yi ba har addinin nan ya kawo inda ya kawo ba haka suka yi ba duka wannan iya daga cikin alamu na abin da ya shafi wannan ruwa da aka mutum ya ciyar gwargwadon hali sannan kuma iya daga cikin wannan ɓangaren kar da mutum ya ci abin da yake ba nashi ba saboda zalimci idan ya katuto a cikin zuciyar dan adam da bala'in son kuɗi dan adam komai na iya zai ci kuɗin wani zai zalimci wani zai hantari wani zai kashe wani ya zauna saman dukiyar shi to shine Allah ya ce anan wa man yuqashu nafsi sai ce fa ulaika humul muflihun akwai hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi cewa iyyakum wazul bazalla ce ina muku kashedi ina jan kunnanku game da abin da shi zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama ku sani cewa zalunci duhu ne da yawa a gobe kiyama duk mutumin da yake azzalimi to wallahi ya tattara wa kanshi aiki a gobe kiyama bazalla ce wattaqush shuha sannan ina jan kunnanku ku ji tsoran baƙin ruwa ruwa karkadab kamkam ba ka sake komi bazalla ya ce wattaqush shuha ku ji tsoran wannan yace fa inna shuha ahlaka man kana qablakum wannan irin kalan ruwan nan wanda dukiya ana haba haba ta shigo babu zancen huta bal hasali ma tawani ma in ka gani zaka hada da taka bazalla ya ce wannan abin shi halakar da wadanda suka gabace ku hamalahum ala an safaku dima'ahum wannan ya ja su suka rika zubar da jinin su sai mutun ya kashe saboda ya mallaka ya dira gidan mutun ya soke shi da wuka ya amshi dukiyar shi yanzu ka duba kaga saboda abubuwan da suke tawafi abinda ba komai ba ba a bakin komai ke ba salula saboda sallah ya kashe mutun kai a garin nan ma an kashe saboda waya a kashe mutun wannan abun kaga mazallar jan kunne yake mana ya sa waɗanda suka gabace mu sun zubar da jinin junansu to haka abin lamarin yake faruwa a yau saboda kuɗi sai a kashe ka abinda ko bai taka kana karya ba idan aka faɗi maka kimar abin da aka kisan danshi sai abin duka na wannan da haka dai mazallar ya ja kunne mu wattaqush shuha sai ce fa inna shuha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum suka halatta wa kansu duk wani abin da aka haramta saboda mai saboda kuɗi neman kuɗi riba haramun ce mutane sun maida ta kayan ado a yau zai je banki ya ɗauki bashi saboda ramadan zai shigo idan tabaski ta zo sallar layya zai je ɗauko bashi idan farkon shekara ya zo zai je ɗauki fure na scholar in wane ne ya zo haka za ka rayuwar shi duka a cikin wannan bashi da ke da yawa daga cikin waɗanda suke mu'amala da banki suna cin bashi na sayan ma'aikata mutum ya riƙa ai ba yanda zai yi wallahi akwai yanda za ka yi kai ba kana da aikin ba to akwai wanda bai da aikin kai ba jika ɗari ruwa kake ɗauka a wata ba akwai wanda ko ɗari ɗaya bai ɗauka a wata kuma yana rayu kawai jaraba ce ka ɗora ma kanka fitina ka ɗora ma kanka abinda baka kai ƙarfin shi ba ka ɗora ma kanka cewa kai ka yi shi dukkan mutumin da ya haka a cikin rayuwar shi tabbas ya wahala ko kuma ka ce a to ai ban da gida haka zan mutu in bar iyalina wa ya sa ka ba lamarin ka bane ba al'amari na ubangiji in Allah ya rubuto ka a cikin wanda za su yi gida za ka yi gida in Allah bai rubuto ka ba wallahi sai ka ɗauko kuɗin kuma wani abu ya zo ya salwantar da kuɗaɗen kuma nawa kai Allah haka ya kadarta rayuwa wani ya gida ya gina gidajen da yawa wani ya kasa gina ɗaya la'alla kai alhurmar da ubangiji ya maka Allah ya yi ka a matsayin dan haya ne amma kuma za ka iya biya sai kama Allah godiya to wannan abin da ya shahi baƙin ruwa da tsananin son dukiya ya sanya mutane suna halatta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a gare su gashi abu haram ne karara amma mutane sun tsinka ta'amuli da shi daga cikin shi akwai riba manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba ƙohohi ne guda 70 mafi karancin koha a cikin riba shine mutum da kwanta da mahaifiyar shi subhanallah subhanallah amma ka duba ga musulmin da suke ta'amul da riba Allah kiyaye kuma duk mutumin da ya dauki wannan hanya ya kama hanyar lalacewa wallahi in ma yana doka ku san yanda za ku yi ku tuba ga Allah subhanahu wataala a biya abin da yake na baya in so ɗaya za ku rika cin abinci a wuni ku rika ci so ɗaya har ku samu kore gilin wannan matsalar ya zama to abinda Allah ya sa yake hannunku abu ya tashi ku yi amfani da wannan kar ku dora makanku abinda ya karin ku bara tana har ku je ku ciwo bashin banki saboda za ku malakul ya ji ya ciwo kudade wai zai biya ma kudin shi yara shi kudin karatu na lakul kaga wanda sai shiga karkashin wa huziya bil haram dama an talallabi yaran a kusan abinda yake mi abinda yake haram ne sannan kuma Allah yana iya cire albarka a cikin karatun da ɗiyanka za su yi Allah cire albarka saboda dukiya haram ce ka zo ka ɗora su a kai a dole ina biya musu lakwal kaza saboda avenir din su yayi kyau in ka same shi Allah dan wani kauye ne daga wani kauye zo irin wannan lakwal din ce da ake sai an yi kilo 10 ana tayya kayan atai lakwal din ba wai shi yanzu ya Allah ya mishi kyautoti da yawa ya zama babban kadir ya zama ma'aikaci ya zama wane ne waye maka wannan gatan Allah maka daga can wani kursun gumin daji ubangiji ya dauko kai kawo ka yanzu ne kake ga cewa zaka muna nawa Allah zata ai in ba lakul kaza ba abun ba zai yi ba sai ka je ka ciyo kudin haram ka zo ka biya musu kudin haram su yi karatu da kudin haram kuma so kake su yi albarka so kake in ka girma ka takakkabe su talallabe ka wallahi wasu talallabe ka ba Allah kiyaye manzo Allah sai wannan dai ruwa da son dukiya wanda yake tutu a cikin zukatan mutane wannan abu ya kai su zuwa ga halatta abinda Allah subhanahu wa ta'ala haramta gare su wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu hadisi Abdullah ibn Amr Allah kada yarda gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm alqiyamah fa inna zulma zulumatun yawm alqiyamah ku ji tsoron zalunci saboda zalunci duhai ne da yawa a gobe kiyama duhu ne kan duhu duhu kan duhu tashin hankali dan adam zai jayo kai shi zalunci ka zalunci mutane ka jefa su cikin wani halin rayuwa na kakani kai saboda kawai bukatun zuciyarka manzo Allah ce wattaqu shuha fa inna shuha fa inna allaha la yuhibbul fuhsha wattaqul fuhsha sanan manzo Allah ya ce anan ku ji tsoron ku nisanci duk abin da yake fasikanci ne alfahsha fa inna allaha la yuhibbul fuhsha wattafahush Allah baya son alfuhsh alfahsha wala tafahusha haka Allah baya son aikata alfahsha sai ya ce wa iyyakum washuh ina muku ka shedi game da abin da ya shahi bala'in son duniya fa innahu ahlaka man kana qablakum shi halakar da wadanda suka gabace ku amarahum wannan abun ya kai su ya umurce su zuwa ga bizulmi akan yin zalimci fa zalamu sai suka yi zalimci Allah sai halakar da su wa amarahum bil fujur fa fajaru suka yi umurce su akan fajirci suka yi fajirci wa amarahum bil qati'ati fa qata'u wannan son duniyan nan ya kai su zuwa ga yanke zumunta ko suka yanke ta a yau zumunta idan baka da kobi wani in bai hankali ba a cikin gidan shi ba sai an rena shi wai me yasa saboda bai da komi ko kaga wata kila da ya taso kusan ya amshi sitiyarin gidan gabaki daya volan din gidan wai me yasa wai saboda wai shi yake badawa shi wancan a matsayin shi na uba wai dan bai da kobi ana gaba kowa bane a matsayin ta mahaifi ana gaba kowa bace ba batta da iko da zata ce ayi ko a bari bai da iko da zai ce ayi ko a bari saboda bai da kobi wannan ba daidai bane ba dukiya duniya ta kai matakin da yau zumunta da yawa ta lalace saboda duniya in bakka da kobi ɗan uwanka wanda za ku yi zumunci da su sai su kiyamarka wanda duka ba daidai bane ba wani iya daga cikin ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hannunka mai sanda akai hadisi na uku a wannan bangare hadisin Shaddad daga al-Aswad ibn Hilal yake cewa ja'a rajulun ila Abdullah wani mutun ya zo wajen Abdullah yake tambayar shi ya Aba Abdurrahman ya kai baban Abdurrahman inni akhafu an akuna qad halaktu yace wallahi ina jin tsoron an yaku ban halaka ba fa qala lahu Abdullah sai Abdullah yake ce mishi wa ma zaka yace miye abin da ya halakar da kai qala yace sami'tu Allah yaqulu naji Allah na cewa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun sai ce wa ana rajulun shahihun yace ni ko mutum ne mai ruwa la akadu bana iyawa akan in fitar da abin da yake hannuna in bayar da shi ina da taurin hannu fa qala Abdullah sai Abdullah yake ce mishi laysa zalika bi shuhil ladhi zakarahu Allah yace wannan ba shi ba abu ne abin da ake nihi wannan ruwan da Allah ya ambata innama shuhu abin da ake cewa wannan ruwa alladhi zakarahu Allah fil qur'ani wanda Allah ya ambace shi a cikin qur'ani an ta'kula mala akhika zulman kaci dukiyar mutane akan zalunci haka kawai ka tattara ka har hada kan dukiyar mutun saboda zalunci zalincin da yau har akan marayu tabbatuwa yake sai mutun ya mursi sai ya zama sama wannan dukiyar yana ga cewa ya ci banza wallahi baka ci banza ba akwai ranar kin dillanci ranar da rigar sarki ta bace eh zakai bayani yake cewa wannan shine mutumin da zai ci dukiyar dan uwan shi walakin zakal bukhl yace amma wannan dabi'ar taka wanda baka iya bada wannan yace wannan ruwa kenan yace wa bi'sa shay'u tir da irin wannan al'amari shine al-bukhl ruwa ruwa abu ne wanda yake abin kyama mutum kare zaman to marwaci eh mutum kare zaman to mai ruwa kam kam Anas ibn Malik Allah kare da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bari'un mina shuhi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace bari'un mina shuhi man adda zakata ya kubuta daga ashuhu bala'in son duniya mutumin da yake bayar da zakar dukiyar shi sannan kuma wayuqri dhayf mutumin da yake yake tallafawa ko yake daukan yaunin wanda yake bako da kuma mutumin da yake taimakawa mutane a halin kasawa wannan mutumin ya wuhinta daga abin da ake cewa wannan bakin ruwan da aka zargi duk mutumin zai zama tuya da wannan bakin ruwa shi dai ala'ai mutum musulmi ya sanya dukiya a hannun shi a matsayin cewa wani abu ne wanda zai taimaka maka akan bin Allah subhanahu wataala ya zama to maka a matsayin sullam a matsayin kuranga a matsayin tsani wanda za ta datar da kai da rahamar Allah subhanahu wataala akwai wata kissa da malamai suke badawa game da mutumin da yake da ruwa wanda ya bada labari yake cewa a can yankin Saudiya ne wani mutum ne mai kuɗi a ƙauye mai kuɗin ƙauye ya tara abubuwan duniya wata rana ya wani bulaguro sai ya sallah ta tike da shi a wani masallaci da ya tsaya wannan a ƙauye ya yi sallah a wani masallaci a ƙare sallah sai wani ya tashi yake cewa mutan dalla kowa ya haƙuri zama a inda yake akwai abinci za a kawo sai aka shigar da su wajen cin abinci ya kalan abinci kala daban-daban shi kawai tunanin da yake kamar wani marar takaici ne ya yi amfani da irin waɗannan dukiyar tsababa wajen tanadi waɗannan abincin abinci ba ɗaya ba biyu ba uku ba huɗu ba kala irin wanda za ka yi kewaye ɗaya da kuyar ɗaya in ka kewaye kawai ka ƙoshi shi ne lissahin shi ya ci wannan abincin saboda ya jima bai arba ba da shi an jawo a haɗu ba sannan kuma wannan mutumin da ya shirya wannan abincin yana tsaye a ƙofar inda aka ci abincin duk wanda ya zo hutowa akwai ambulance da za a ba shi kuma kuɗi ne a ciki kai wannan mutumin ya kasa haƙuri da ya zo da aka miƙa mai ambulance ya koma gehe ya buɗe ya ga abin da ke cikinta sai ya ce ba Allah yana magana ya ce wai da Allah wace irin haraka ce kake ka ɗauki wannan matakin yadda kake sarrafa kuɗin nan kamar kai kake yin su sai ce a shi zaman jira ne yake ya ce yana da matattaki guda uku duka tsahin matattakin masu kuɗi ne daga wani mai kuɗi ya mutu sai ya yi wuf sai aure matar kenan kaga dukiyar da magadan da wane duka dai za a samu kaso gwaggwaba ya ce ka ji abinda nake ya ce yanzu ma ina jiran ta hudu sai hudu ƙauyen da wannan mai kuɗin yake ƙauyen nasu sai ya ce akwai wani mutum ga hutaccen mai kuɗi a ƙauye kaza jira nake kawai Allah ya kai shi zan je aure matar a ci gaba da shagali ashe shi kuma shi ne yana kama hanya sai ta yi gida yana zuwa gida ya ce a kamo raƙumi a yanka matan ta suke lahiya a nan ta yake a lahiya lau karatu ya gani da dare sai a gaba idan shi dukiya Allah tsani ce tsani ne ko kai amfani da ita a cikin abin da zai jawo maka yarda Allah ko kuma haka nan ka zo ka tsahi wasu su zo su dama ta yadda suka ga dama. Gashi na gaba idan kana gani ana ta abubuwa haka kama kanka. Wa man yuqa shuhha nafsi Allah ce fa ulaika humul muflihun. Aya ta gaba Allah ya ce in tuqridu Allah qardan hasana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa in tuqridu Allah in har kuka baiwa Allah ramci qardan hasana ramci kyakkyawa nagartacce wanda ya cika ka'idodin sadaka na addini to ubangiji hayu da'ifu lakum Allah zai lillimka muku abinda kuka bada wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku wallahu shi kuma Allah dama shine shakurun abun godiya halimun kuma ubangiji subhanahu wataala shine mai tafshin hali game da abin da shi bayan shi to wannan aya tana nuna mana cewa lalle dukkan mutumin da yuqridullah dukkan mutumin da zai baiwa Allah ka dauki dukiyarka ka bayar da ita fi sabilillah saboda Allah ka bada ta dan Allah saboda neman yardan Allah subhanahu wataala in tuqridu Allah qardan hasana amma kuma dole zamanto alqardul hasan bashi ko kuma badawa nagartacce kamar yaya na farko zamanto duke da zaka bada sadakan nan duke asalinta ta halalci asalinta ta halalci saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah baya amsan sadaka ko kyauta da dukiyar take ta haramci Allah bai bar da zakai sanan abu na biyu wannan abin da zakai dole kai shi dan Allah kar dan a ce ai alhaji wane shi shine gaba in dai azumi ya kama to ai kowa taimaka wa mutane in zama to akan wannan niyyar zakai to koda dukiyar ta halalce ko ba zaka samu ladan ba abu na uku a kiyayi gori saboda gori yana bata aikin alheri Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kun dauka imani kar ku bata abin da kuka bada na sadaka ta bangaren da ya sha al mannu gori wal adha da cutarwa ka cutar da mutum ka goranta mishi kai kace kace da shi a gaban mutane ka nuna cewa wane ko wacce in ba danni ba ita mecece ko in ba danni ba shi wane ne ko dan ba wacce ba wacce wacece wannan bai kamata ba duk abin da zaka bada na sadaka kai dan Allah in kai shi dan Allah ka komo kai gori to wannan gori yana iya rushe wannan aikin gabaki daya kawai ka bada dan Allah ne ko da mutumin da ka ba ma zai komo ya maka butulci ka tsaya ka kashe ka tabbatar da cewa dama da kai dan Allah kai yawa in ya gode shi ya sani in bai gode ba ma yayi butulci shi ya sani kai bai damu ka saboda ka san danwa kai kana jiran ladan abin da kai ne a wajen Allah subhanahu wataala daka duk wanda zai ba Allah ramci nagartacce dole ya kiyaye waɗannan abubuwa ya zamanto abin ya zamanto halal ne ya zamanto ayi dan Allah kar gori ya biyo baya sannan kuma wajen sanya wannan dukiyar da za a bada ta fi sabilillah kuma a sa ta hanyar da Allah ya yarda da ita yanzu misali mutum ne zai dauki dukiyar shi ya zuba akan wata bid'a da za a yi to kaga wannan koda ka bada ba zai zamanto bashi nagartacce wanda ka baiwa Allah subhanahu wataala sadaka ce saboda ubangiji bai saka ba ka sa ku duke ka a wannan bangaren bai saka ba ayyukan bid'a ko kuma ayyuka na sabo ko kuma ka ce misali a tun daga ƴan kokowar garin mu sun ta yi ana ta hadin masu kuɗi ya ba wani ya bada kaza kai ma bari ka bada saboda son jahanku to son jaha ba addini bane ba son jahan ba addini bane ba in ka bada dan a hadi an hadi shikenan ya wuce babu wallahi da zaka samu kenan dole abinda zaka bada ya zaman to an sa shi ne a tafarkin da Allah yake so kenan ka doka ka ba yan kokowa ko ka ba yan balu ko kai wane ne wanda ba zaka samu lada kai shi ba dole aiki ya zaman to aiki ne na Allah kuma ai dan Allah kuma kar ai guri bayan an yi shi kuma dukiya ta zaman to dukiya ce ta halal ba dukiya ta haram ba shine Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasana in kuka baiwa Allah subhanahu wataala ramce ramce nagari nagartacce yudha'ifuhu lakum Allah zai lallamka muku saboda kuma dama abu ne sananne fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira wa nudu Allah yake to Allah zai limka maka shi limkin balimki a cikin as-sahihain anna Allah ta'ala yaqul Allah mai girma da buwa yake cewa waye zai ba da ramce ga Allah subhanahu wataala ba tare da zalimci ba ba tare da ta'addanci ba idan ne haka ubangiji subhanahu wataala kuma zai limka mishi limkin balimki idan kika dauki jika guda kika bada fi sabilillahi ta cika sharadin amsa Allah ya amsa to ubangiji zai limka maka shi limki 700 daga karon fari limki 10 karo na biyu limki 700 daga nan kuma ubangiji ya lillimka maka limkin balimkin da Allah shine ya san ko wane wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah yana limkawa limkin balimke ga wanda ya ga dama to dukkan wani aikin alheri kai kokari ya zamanto a ce akwai hannunka a ciki daga cikin ayyukan alheri da muke cikin su a yau ba da bude baki yana ciki ramce ne ka ba ubangiji manzon sallallahu alaihi yake cewa bawa zai aikata aiki managarci sadaka idan ne ubangiji sai ya amshi wannan sadakan da daman shi ubangiji ya rika renon wannan sadakar taka kamar yadda ɗayan ku yake renon dan dukushi na doki haka Allah zai rika renon maka sadakar nan har wannan sadakar ta kai mamakon lada wanda kana zuwa gobe kiyama kai da kanka abin zai baka mamaki ya ubangiji ta ina na samu wannan Allah ce maka kaza da kai ne a lokaci kaza kai dan Allah dukiya halal baka yi guri ba baka yi kaza ba abu ne wanda yake amshashshe a wajen Allah to mu buda tunaninmu duk abin da muke na dama mu yi amfani da shi dan mu taimaka waɗanda su ba su da wannan sadaka mutum ya bayar da ita Allah ya sa kana mallake da wani waje ko da misali irin masallaci ne ko makaranta a gina a karantar da ɗaya musulmi a gina a karantar da ɗaya musulmi dama ce Allah ya baka duk wanda zai koyi Fatiha wallahi kana da kamar shi na lada akan shi har yanzu misali ka gina makaranta an zo an karantar da yara yaran da anan ya koyi alhamdu da sauran abin da yake da alaka da alqur'ani da kuma abin da yake da alaka da addini duk ran da ya bauta wa Allah kowace irin bauta Allah yi in aka bashi lada 1000 sai an baka lada 1000 kadarta cewa yaro 5000 ko wanda makamancin wannan wannan su zo su tafi wannan su zo su tafi suka yi karatu a wannan wajen duk ran da wani ya tashi zai karanta wani karatun da ya koya a wannan wajen kana da kamar shi lada ya salam lissahi ka sai Allah asal abutun guda kadai misali zai sallolin farilla sallolin farilla sai ya karanta suratul fatiha kadai so 17 a dubulin Allah fatiha nan duk harafi guda daya lada 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 goma ne duk harafi lada goma duk harafi lada goma har karshen fatiha da kuma abin da zai karanta bayan wannan da yadda ya rukuni da yadda ya sujada duk misali a makarantar ya koya to ai kai shikenan eh sai dai ai ta'adda Allah sa kare lahiya amma da izinin Allah hanya kai an kama ta to duk wanda ya ba ubangiji subhanahu wataala irin waɗannan kohi ne suna da yawa kowanne duba abin da zai iya yi ya ma al'ummar shi Allah zai limka maka limkin balimki sai yake cewa yaghfir lakum kuma banda wannan Allah zai gafarta muku wallahu shakurun Allah subhanahu wataala mai godiya ne ay yujzi 'ala al-qalil bil kathir dan kadan zakai amma sai ya sakauta maka da yawa kai da kai daya da aka tashi karan wari ma sai aka baka lada 10 kai da ai ladan aikin lada ɗaya kai sai Allah ya baka 10 daga goma ne limkashe kai 700 daga 700 kuma ya ƙara limka maka shi kaga wallahu shakurun ubangiji subhanahu wataala me sakayya ne ga aiki dan kadan Allah sai ya baka lada da yawa halimun kuma Allah mai yahiya ne Allah mai tafshin hali ne mai yahiwa ne mai suturcewa ne mai gafarta zunubai ne mai daga kama dan adam kafa ne game da irin kusakure dan adam yayi da ayyuka na ba daidai ba wannan shine halim Allah mai tausayin bayi ne sai Allah yake cewa alimul ghaibi
alimul ghaibi
alimul ghaibi ubangiji shine masanin duk abin da yake fake yake boye wash shahadati kuma shine masanin duk abin da yake bayyane al aziz Allah shine mabuwayi sannan al hakim ubangiji mai hikima ne Allah masani ne ga duk abin da yake bayyane da abin da yake boye daga kar da dan adam ya yaudari kanshi ta hanyar aikata ba daidai ba wai dana ga cewa ya fake wa idanun mutane karka sanya ubangiji zaman to shine ahwanan nazirina ilaika shine mafi kaskanta wanda zasu kalle ka zaka boyewa kowa ka boyewa komi amma ka san Allah yana jin kai yana ganin kuma ka aikata aikin ba daidai ba ka ji tsoron Allah saboda Allah masanin abin da yake bayyane da abin da yake boye kai ba abin da ka aikata ba abin da ma baka aikata ba yake cikin kirjinka yake cikin zuciyarka ubangiji ya sani shi alimun ne bi zati sudur masani ne game da abin da ke cikin zukata da ka bawa kar da ya rudi kanshi kar da ya yaudari kanshi ka sani cewa duk abin da zaki aikata za mu aikata ubangiji subhanahu wataala masani ne game da wannan a bayyane yake ko boye yake shine wanda daga cikin magabata yake cewa wal abdu li da'fihi wa li ajazihi la yadri ma yaduru yake cewa la yadri ma wara'a hujubil ghaibi dan adam raunin shi kasawar shi ya sanya shi bai san abin da yake bayan abin da yake hijabi ba abin da yake cikin abin da yake gaibi fa huwa la yara shi da nan inda ba zai gani ba cewa kam min mihnatin sarat minha nawa daga cikin abubuwan da suke wahala ne a asali shi in ka kalle shi amma da iko Allah sai ga ashe wannan wahala alheri ce wahala ne amma alheri ne wa kam min baliyatin asbahat adiya nawa daga cikin abin da yake bala'i ne ashe kyauta ce ubangiji ya maka a lokacin da abin ya faru da farko sai ka ban zaka daga hankalinka tada hankalinka amma yau da gobe rayuwa tana tahiya abubuwa suna fitowa hili ubangiji idan ya haskaka maka sai ka gane ashe abu kaza gonda da na rasa shi rishin samun shi shine alheri a gare ni bawa ya fawwala wa Allah komi saboda Allah shi ya sani mu mu sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani mu mu sani ba yake cewa fal khairu kamilun fil makruh yace kai mafi yawa ma alheri yana nan a cikin abin da da yake kyaba zaka so wani abu ashe sharri ne a gare ka ba alheri bane ba zaka ki wani abu ashe wannan abun da kake alheri ne a gare ka ba alheri ne a gare ka ba sharri ba sai Allah ya rihi da cewa wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya sani mu mu sani ba shi yasa kullum ka roƙa wajen Allah ya zaba maka abin da shine mafi alheri a gare ka game da rayuwarka game da addininka Allah ya baka zabi nashi shi yasa ka shar'anta wannan istikhara bawa ya baiwa ubangiji zabi ka ce ya ubangiji Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam har zuwa karshe zabi zaka baiwa Allah subhanahu wa ta'ala akan wani abin da ka tuso a cikin rayuwarka wallahi mu gode ma Allah dama ce a ce yau a matsayinka na bawa zaka iya baiwa ubangijinka shawara zaka iya baiwa ubangijinka zabi duk da irin girman wannan ni'imar ba sanan shedan bai tsaya ba sai da ya kokari ya lalata wannan alaka tsakanin ubangiji da bayin shi haka ne istikhara da ake zuwa wajen ayyu subu suna yi wa ya ce maka wani zai maka istikhara a ce ai an yi istikhara an gano miki a ke za ki ba kanki istikhara kowa shi zai ba kanshi kamar ɗaya daga cikin sabbai ke hoɗi mazala yana karantar da su istikhara kamar da ke karantar da su sura alqur'ani mai girma wani ba zai ma wani ba kamar shedan saboda kinibibin shi sai da ya shigo wannan majalin ya za a iya lalata wannan alaka kyakkyawa dama da ubangiji ya baiwa bawan shi akan bawa ya ba ubangiji zabi amma sai da lalata shi maimakin ai abin da za a samu lada sai a je kuma ai abin da zunubi za a samu a wacce abu kaza je ki za a miki istihara wallahi shedanci ne ba istihara da zai miki ba wanda ya sashi ke zaki ma kanki shi yasa abubuwan addini dole ne mutum musulmi ya karance su gurgurdan abin da yake bukatuwa ne bauta wa Allah subhanahu wataala Allah yace alimul ghaibi wash shahadati Allah shine masanin abin da yake fake da abin da yake bayyane al aziz Allah mabuwayi ya buwayi kowa ya rinshayi kowa al qaharuni subhanahu wataala Al-Aziz mabuwayi ya buwayi kowa abinda ya ga dama zai yi kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda sai ya tambaya ce Allah me yasa aka yi kaza amma mu kuma da ni da kai da ke gabaki ɗaya mu za tambaye me yasa muka yi kaza me yasa muka ce kaza me yasa muka tafi wuri kaza me yasa muka izuwa waje kaza Allah zai mana wannan tambaya Allah Al-Aziz ne mabuwayi ne abinda ya ga dama yake sannan Al-Hakim Allah mai hikima ne duk abin da kaga ubangiji yayi akwai hikima a cikin shi ko da kana ga abin a zahiri kai a gare ka cutarwa ne ko to wallahi tabbas akwai hikima cikin wannan abin babu wata halittar Allah ko wani aiki na ubangiji da ya wohinta daga hikimar ubangiji subhanahu wataala sabawun ko ya zamanto mun fahimci haka ko mun fahimci haka ba dan mun fahimta baya nuna cewa babu hikima a ciki ga abubuwan wanda za ka da Adam kashe su ma yake wasu har an yi umarni akan a kashe su ko misali maciji misali kunama misali kaza amma a cikin halittar su kuma akwai hikima ta ubangiji subhanahu wataala baliga hikima mai makaiwa makura ko wani kuda ko wani kinkeso ko wani wane ne ga sanan abubuwa ne amma akwai hikima ubangiji a ciki saboda shi ubangiji hakimun ne babu wani abin da yake yi babu hikima akan shi duk kuma abin da kaga ya ajje a waje kaza to akwai hikimar da ta sa ubangiji ajje shi a wannan waje wannan shine karshen suratul taghabun sura wacce take magana akan kamunga mun ji dai yanda ƴan aljanna za su maye gurbin waɗanda suke ƴan wuta gidajen ƴan wuta a cikin gidan aljanna ƴan aljanna za su maye wannan gurbin gabaki daya kamar yadda su ma ƴan wuta su za su maye gurbin gidajen ƴan aljanna gidansu da yake wuta saboda kowa iya da gida a cikin gidan aljanna yana da gidan wuta wannan shine at-taghabul shine kamunga kuma ita ce babbar rana yawmul jami'i ranan haduwa na ƙasa da ƙasa yanki da yanki zamani da zamani tun daga annabi Adam har zuwa waɗanda Allah zai busan kaho akan su wanda aka kare duniya da su da izinin Allah yanzu mu shiga cikin suratul munafiquna wala bismillah sura ita ce sura ta 63 a cikin jerin gwanan surar alqurani mai girma sanan ana ce mata suratul munafiquna sura wanda ta yi magana akan munafukai wannan sura ta safka a garin madina da aka madaniya ce tunda al'ahdul makki babu munafiki lokacin da aka yi musuluncin makka kan ai hijira babu munafiki ko daya munafuci an same shi lokacin da aka zo garin Madina tare da kaso da yawa daga cikin Yahudawa wanda babu yanda za su yi amma kuma suka shiga musuluncin da baki amma zuciyarsu bata gaskanta ba wannan sura tana da ayoyi guda 11 sannan ta safka bayan suratul saffi suratul saffi bayan ta safka wannan sura ta safko suratul munafiqun kahin mu kai zuwa ga shiga ita wannan sura iya da kyau mu ji bayani akan abin da ya shafi munafuci saboda annifaqu min akhtari sifati zamima munafici iya daga cikin mafi hatsarin sifofi abin kyama allati hazzara minha alislam wanda musulunci ja kunna mutakalli zama to daga cikin munafukai banda wannan wa tahaddasa anha alquran qurani ma yayi magana akai ga sura na sukutum da guda wanda take da alaka da abin da ya shafi munafukai ne kawai an keɓance musu sura suratul munafiqun kamar yadda Allah yayi bayani akan munafukan nan a wani kaso daga cikin ayoyin suratul baqara haka cikin suratul nisa'i haka suratul tauba haka kuma ƙarshen suratul munafiqun duka an kawo sifofinsu da halayensu da yanayinsu da yanda suke saboda a ja kunnen masu imani kar su zamanto munafukai sannan banda wannan hatsarin da munafuci yake da yana da alaka kai tsaye da cutarwa a duniyance da lahirance munafuki shi yake rugushe al'umma jumlatan zai rushe al'umma zama guda idan ka biyo ta hanyar wa ta hanyar munafuki munafuci a wani yanayi yana iya kai dan adam zuwa ga cewa kafirci idan zamanto nifaq ne wanda yake i'tiqadi ya kudurce munafuci bai yarda da Allah ba a baki ne yake hudin Allah amma zuciyarsa bata yarda ba to kaga wannan munafuci shi ne kafirci ne abun takeici zaka samu sifofi na munafuci koda bai hutar rasul daga addini ba a cikin da yawa daga cikin musulmai wanda hatsari ne mai girma wanda mafi girma abin da ya kai mu zuwa ga wannan shine yaduwan jahilci tsakanin mutane jahiltar me ake cewa munafuci da kuma irin abin da zai biyo baya na sakamako game da abin da ya shahi shi wannan munafucin nan munafuci kala ne daban-daban akwai nifaqu li'tiqad mutun ya kudurce munafuci a cikin zuciyar shi ya bayyana imani duk mutumin da ya kasance akan wannan tsari kahuri ne sannan kuma su ne Allah ya bada labarin cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira lalle munafukai suna can matatakira na ƙasa na wutar jahannama sannan kuma ba su da wani wanda zai agaza musu ko kuma ya taimaka musu munafukai suna da jagora wanda zai ɗauki tutar munafuci a gobe kiyama duk munafuki zai biyo bayan shi wannan mutuma shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda shine jagoran munafukai lokacin da ya mutu yace wa danshi Abdullahi idan na mutu kaje ka fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya muni sallah tare da cewa munafiki ne bai yarda da manzon Allah ba a matsayin manzuran Ubangiji haka ya mutu yana mutuwa kuma du'iya ar-rasul sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan shi yaje yake ya hudiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyar da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kirayo shi dan ya zo ya mishi sallah saboda sallar manzon Allah ce to ce ga dukkan wanda ya mishi kai ko a yau ni ko kai muka mutu ko ke Allah ya taimake ka a cikin waɗanda suka maka sallah aka samu mutum 40 ba sa shirka ga Allah suka nemi ceton Allah ya cece ka Allah zai ba da ceton ka a gare su amma da sharadi zan tabbata ba sa shirka kuma ka tsaya sallan ma san sa abin da yake hodi saboda ana samu wani kason da ba sa abin da yake hodi ba kabbara farko me ake ban sani ba ta biyu me ake ban sani ba ta uku ban sani ba ta hudu ban sani ba to aka samu waɗanda suka san wannan kuma suna da dayanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka maka sallah to da izinin Allah wannan sallar da suka maka za ta cece ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun sallah wannan sallar ta manzo Allah za ta cece ka manzo Allah ya hutu sallallahu alaihi wasallam dan yama Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Salla. Falamma qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzalla ya zo ya tsayu, zai ma Abdullahi Salla, zai ma shi ibn Salul Salla, Umar Allah kare yarda da shi, sai ke cewa ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, a tusalli ala ibni Ubay wa qad qala yawm kaza kaza wa kaza kaza wa kaza, ya ma'aikin Allah zaka yi sallah ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, ibn Salul zaka mishi sallah tare da cewa shine ho yace kaza rana kaza, shine yace kaza, shine yace kaza. A'adda alaihi qawluhu, Umar ya lissafa wani kaso daga cikin abun da yi. Fatabassama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya mulmushi, sai ke cewa akhir anni ya Umar, Umar jama'a. Falamma aktsartu alaihi, Umar yace nai na tsanantawa manzala cewa ya Rasulullahi za mu shi sallah shine ho tutar da mu a waje kaza, shine lokacin da aka tashi zuwa jihadi yake cewa bai ga mutane masu katan ciki ba, yake usufta sahabban manzala da mafi munin sifofi, yanzu kuma za a zo a mashi sallah, shine ho Allah ya ambata akan shi, wallazi tawalla kibrahu minhum, shine fa su suka yi ruwa suka yi tsaki akan yi wa ummul mu'minin Aisha kazafi, ko ya Rasulullahi za ka mashi sallah. Kenan Umar ya kawo irin waɗannan maganganu, sai manzo Allah yake ce mashi inni khayyirtu fakhtartu, an ba ni zabi ko in musalla ko in ki musalla, na zabi musalla. Yace law a'lamu anni in zittu ala as-sab'in yughfar lahu la zittu 'alayha sallallahu alayhi wasallam. Manzo Allah ce wallahi inda na san in na ƙara akan addu'a ni ya musu gafara 70 inda Allah ya ambata, in na san Allah zai gafarta musu, manzo Allah ce zan ƙara. Fa salla alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sai manzo Allah ya mushi sallah. Thumma sarafa, manzo Allah sai ta yi shi. Falam yamkuth illa yasiran, ba dauki lokaci ba, sai dan lokaci takaitacce kawai, sai ga aya ta sabko a cikin suratul a'ar suratul lusutu suratul tauba bara'a, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, daga yau ta faru ta kare, aka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka kare yin sallah ga ko daya daga cikin su, su ake nihi munafukai, wanda ya mutu daga yau har abada, banda ma wannan wala taqum ala qabrihi, kan ma ka tsayu akan kabarin shi dan yi mushi addu'a, kar ka tsaya akan kabarin shi, kar ka mushi sallah, kar ka mushi addu'a, Allah ya gafarta mushi, saboda sun kafirce wa Allah, sun butulce wa Allah, sun bayyana imani a baki ne amma a cikin zuciyarsu munafukai ne, kuma waɗannan munafukan Allah ya sanar da manzon shi kakkaf in munafukan garin Madina, wane munafiki ne, wane munafiki ne, wane munafiki ne. Manzon Allah ya kira Huzaifa ya ce mashi Huzaifa da wane da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wacce da wane da su wane da kake gani wanda munafukai ne, shine bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya zo ya samu Huzaifa ya ce ina hada ka da girman Allah, ni ba ka faɗi musu aka faɗi maka ba, ni ina cikin wanda aka ambata munafukai ne, kuma na ciki kaga ba tsegum ya zo yi ba, ya san wa dawa dawayi a shi yana ciki ko bai ciki. Huzaifa ya ce zan faɗi maka amma bayan ka ba zan faɗi ma kowa ba, ya ce kai manzalan bai ambace ka a cikin su ba. Yanzu daga baya a lokacin duk in aka yi mutuwa sai wani kaso daga cikin sabai su aika ƴan aiki a je a gani a cikin wanda suka zo jana'iza sallar gawa akwai Huzaifa yana nan ko baya nan, in Huzaifa yana nan sai su fito, in Huzaifa baya nan kenan alamatul istifham, alaman tambaya, ila Allah ke dan munafiki mutum yana cikin me yana cikin tawaga ta munafikai Allah ce sun mutu suna matsayin fasikai kaga wannan nifaq ne i'tiqadi kenan kafirai ne wanda ko makoman su gidan wuta ne Allah kare mu akwai munafici na aiki da riya ka rika yi dan mutane su gani ko sum'a ka rika idan ka jiyar da mutane kai ka daidaita abu ka gyara shi saboda mutane su ji wannan abun ya burge su ka nuna musu ahili sai ya burge su shine iya gurin shi akwai wanda kuma sum'a ne ko da an yi bussa nan amma za a jiyar da su ko san muna waje kaza muna aikin alheri ba laifi bane ba idan da niyyar cewa wanda kake hodi ma cewa shi ma ya dauki hannu ya je a aikata alherin nan da shi amma akwai wanda zai hodi saboda kawai ya nuna mutane ga mukifin shi na wani bismillah zo mu ci abinci a ku ci abin azumi niki a daidai lokacin da bukata bata bada ba akan ya hodi musu azumi niki ko babu wani bukata haka nake amma idan akwai bukata ko kuma a dan ya harraza su ya zaburar da su shi ya san zuciyar shi in ya hodi musu ne dan kawai a ga cewa shi mai bautan Allah ne ya sani in ya hodi musu ne kuma saboda wata bulhur da ba wannan ba wanda akwai Allah a cikin ta shi ya sani ko ya huto ya rika hamma yana meka yana cewa wallahi zai kwana ina sallah kaga wa tambeka ba wanda tambeka Allah kiyaye to su kuma waɗannan su ne ubangiji subhanahu wataala yake bada labarin su ara'aita allazi yukazzibu bid-din ka bada labari Allah ce game da mutumin da yake karyatawa da ranar tashin kiyama wane ne Allah ce fazalika allazi yad'u al-yatim shine mutumin da yake walakantar da yake tozartar da haƙƙin maraya sannan baya kwadai akan ciyar da miskinai Allah ya ce azaba ta tabbata ga wasu masu yin sallah waɗanda suke a cikin sallar su ba sa kiyaye ruku'i ba sa kiyaye sujada sai ce alladina hum yura'una daga cikin sifarsu su ne masu yin riya suna ya kauta a gani sai an je gobe iyama za a ce ku je wajen waɗanda kuka yi aikin don su gani ku je hukumi za ku samu ya mi za ka samu ka tafi wajen mutumin da bai da wando bai da riga bai da sallatu bai da takalmi ya baka mi haba mala yoyin iya da ai ya kamata Allah kalle tuhatar da kanshi to ko tuha bai da mi zai baka shi ta kai sheki laka in zaka yi aikin ka kawai dan Allah Allah ya gani ya gode ya saka wuta maka daga cikin sifar su Allah ya ce wa yamna'una al-ma'una suna hana abin da ya shahi kaya irin na aro abin da an saba ana ara su a cikin al'umma babu matsala mutum ba matsala gare shi ba ka ara mishi ya je aiki mai don maka bai kamata ka hana shi ba abinda aka ambata dazu a ƙarshen suratul taghabun shi ma iya daga cikin halin riya na waɗanda za su yi sadaka sai su yi gori eh to a tele ko to a radio ce ba mu bane muka muku kaza mu muka magance muku matsala kaza ba yana yi bane yana ta goranta musu ne yake yi in ba dan mu ba kowa kowa bane ba gori ya shigo wannan daga cikin siffar munafikai Allah ambata cewa alladhina yunfiqu alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas yana ciyarwa dan mutane su gani ya kirayo masu gidan tele ko ya kirayo gidan radio zai wani aiki dan Allah ba laifi bane ba a tallata aikin alheri amma wallahi ka jinjini zuciyarka dan wa kai kai ne dan ka kara ma ɗan abokanka misali ɗan kasuwa ko ma'aikata ko masu hali irin naka cewa ga aikin alheri ya kamata su wasu sabura su yi ko kuma a kawai kayi ne don ka nuna kahi su don ka nuna mutane cewa kai mai taimako ne kai mai kokari ne Allah ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir bai imani da Allah ba da ranar karshe to kaga wannan shi ma aikin shi aiki ne wanda yake lalacacci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar yace ar-riya mafi abunda nahiye ji mu ku tsoro mazala yace shine shirka karama ita ce riya yaqulu Allahu yawmal qiyamati idha jaza an-nas bi a'malihim Allah zai fada a gobe kiyama idan yin sakamako ga bayin shi sai ya ce waɗanda suka yi dan mutane su gani idhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a kuje wajen wadanda kuka yi dan su anan gidan duniya kuje ku gani za ku samu sakamako babu zancan sakamako Allah kiyaye kenan munahuci kala nawa ne kala biyu ne akwai munahuci wanda yake i'tiqadi zai na hudda mutum daga cikin musulunci akwai munahuci na biyan aiki dan anuna mutane baya hudda ka daga cikin musulunci amma kana da matsala mai girma da izinin Allah zamu ji karatun gobe a karatun jibi zamu ji kenan wani karin bayani akan abin da ya shafi munahuci da sifofin shi da kuma yanda mutum zai magance wa kansa hali da sifa na munahuci da izinin Allah subhanahu wataala kenan yaso sai mu shiga cikin farkon wannan suratul al-munafiqun abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aiki abinda yake na bari Allah ba mu iko bari اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله